بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 10 ga watan Al-Muharram, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437, daidai da 24 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2015. Wannan shine kaset na 38 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim, daga cikin kasusuwan karatun littafin زاد المعادي في هدي خير العباد، واللفع الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي، وندا أكفسني دسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني، الله أبنجي زكانش دقافرة. لتافن زاد المعاد mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Littafi ne komai da ruwanka dangane da duk wani abu da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, na tafarkin rayuwarsa da tsare-tsaren shugabancinsa, da yadda yake mu'amala da mutane, da yadda yake ibadojinsa, da yadda yake gudanar da harkokin mulki ko shugabancin addinin musulunci. Waɗannan abubuwa duka Ibn Qayyim ya tattara su a cikin tsari mai ban sha'awa, kuma ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana matafiyi daga ƙasarsu ta Dimashku, ya tafi ƙasar Makka don yin aikin haji, a inda yake nesa da littafansa, nesa da iyalansa, nesa da ainihin garinsu. Babu shakka wannan malamai suna kallon shi a matsayin abin yabawa da jinjina ƙoƙarin da ya yi, Allah Ubangiji ya saka mashi alkhairi. A karatun da muka yi a baya akwai wasu masail waɗanda bayan mun tashi nan aka mana tambihi a kansu. Daga ciki akwai tambihin da ɗan uwa Malam Shitu ya yi game da cewa maganan Malam Muhammad Awwal Muhammad Nasir Din Al-Albani a cikin littafin Sifatus Salah, a inda yake cewa baya shakka game da kasancewar duk wanda ya taso daga ruku'u ya rungume hannunsa, to wannan bid'a ce. Cewa shi Malam Shitu ya ji a wani kaset na muryar ɗaya daga cikin malamai da suke manyan ɗalibai a makarantar Malam Albani Nasiruddin, a inda ya tabbatar da cewa Malam Albani ya janye wannan magana daga baya, Allah ya gafarta musu gaba ɗaya. Baya ga haka akwai tambaya da aka yi game da hukuncin azumin ranar Juma'a ita kadai. A cikin hadisin Imam Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗan cewa la takhtassu yawmal lailatal jumu'a bi la takhtassu lailatal jumu'a bi qiyamin duna al-layali wa la takhtassu yawmal jumu'a bi sawmin duna al-ayyam bayna al-ayyam illa man kana illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Kada ku keɓance daren Juma'a da wata ibada, kar kuma ku keɓance ranar Juma'a da wata da azumi, sai Annabi ya ce sai dai wanda yake da wani azumi da ya saba yi. Ma'ana mutum ne ya saba yin azumi na ayyamul bid, idan ya gitta ranar Juma'a to zai yi shi. Mutum ne ya saba yin azumi na Arfa, in ya faɗo ranar Juma'a zai yi shi. Mutum ne ya saba yin azumi na Ashura, idan ya faɗo ranar Juma'a zai iya yin shi ko da bai yi kafin shi ba. Wannan abinda nassin hadisin yake nuna kenan. Kuma Malam Albani Muhammad Nasir bin rahimahullah ya goyi bayan wannan fatawa a cikin ainihin littafin shi na Tamamul Minna, wallahu ta'ala a'lam. Sai magana game da ainihin mas'ala da aka tattauna a kai a gurguje dangane da littafin da ainihin wani malami a nan ƙasar ya rubuta a 1999, kamar shekaru ainihin wato 16 kenan baya, a inda yake ƙoƙarin tabbatar da cewa wai ya tabbata a cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya sallah alhalin yana mai sakin hannunsa, yana mai yin ainihin al-irsal. Ga littafin sunan shi Qasdus Sabil fi bayani adillatil qabd was sadan na wani mutum mai suna Talhatu Abubakar Abdullahi Kantan kuna karanta daidai ba larabci bane wallahu alam ra'isu majlisil ulama'i li jama'ati izalatil bid'a wa iqamati sunna far'i wilayati Lagos attabi'a lil markazir ra'isi Jos wilayati Plateau sunan shi kenan Malam Talhatu Abubakar Abdullahi shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna reshen jihar Lagos wanda ke karkashin shugabancin cibiya ta ainihin jama'atu izala wanda ke garin Jos a jihar Plateau wannan tafin babu abin da ke cikin shi illa rudani da ainihin dirkaniya game da kokarin tabbatar da abin da bai da matabbata a musulunci haka ji yana maganganu waɗanda suke masu ban mamaki kamar nan da yake cewa bil jumla kama qara'ata fa ahadisul qabdi hiya allati awrattuha laka laysa ghayraha fi ma a'lam wa laysa aktharuha sihahan wala hisanan wala saliman min at-ta'ani aw ad-da'af bal kulluha ma bayna mawqufin wa muttarabin wa da'ifin kama ra'aita haji wai da hadisan qabdi ga sanan ya kawo maka su dukan mafi yawan su ba ingantattu bane ba masu kyau bane ba su tsira daga suka ko rauni ba mafi yawan su hadisai ne mawqufai akan sahabbai ko kuma wanda suke da rikici ko masu rauni shine ni kuma na rubuta a wajen nace ma ajhalahu waye kai wannan jahilci ba wanda kai wannan mutumin da zai faɗi wannan a fagen ilimi ba wanda kai shi jahilci haka na rubuta da kansar a wajen lokacin da ke kanta littafin gashi irin wannan maganganun ga sanan yana tayin su ba kai ba gindi abin ban takeici sai hadisan da ya kawo a matsayin hujja wai akan tabbatar da sadan irsal da gaske akwai hadisin Umamatu bintu Zainab shine hadisi hujja ta uku ga yana ya kawo shi da hadisin ainihin musiu salatihi da dai ga sanan maganganu kala kala sai a ƙarshe sai yake cewa na'am min ma taqaddama tastadi wa an taqula qad sabata sunniyatul irsal fi salati irin wannan magana yake fa da jara'a haka jama'a ga littafin nan shafi 59 akwai shi anan makaranta na labirarin makaranta darar hadis ne Allah ya tsare mu daga zahilci to wannan a takaice kenan da ba sai mu koma ainihin cikin bayanin da malam Ibn Qayyim al-Jawziyya yake mana a cikin wannan littafi nashi mai albarka Zadul Ma'ad a inda yake cewa fasdul thumma kana yukabbiru wa yakhiru sajida kar a manta dama yana mana bayani ne akan siffar sallah ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana tafarkin manzon Allah game da sallah ya manzon Allah yake yin sallar shi yace sa'annan thumma kana yukhiru yukabbiru wa yukhiru sajida wa yakhiru sajida sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yukabbiru sai ya kabbara wa yakhiru sajida sai kuma ya ainihin fadiye sujuda wala yarfa'u yadayhi Ibn Qayyim yake cewa kada kuma ya daga hannun shi ko kuma annabi baya daga hannayensa wannan ma ba daidai bane kar aje da nisa bal kana yarfa'uhuma ahyana wani lokaci yakan daga wani lokaci baya dagawa al-imam ad-Darqutni ya ruwaito magana akan haka da isnadi sahihi shi da wasu malamai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayen shi a wurin tafiya zuwa ga ruku malam Muhammad Nasir bin Albani ya tattauna wannan mas'ala dalla dalla a cikin aslu sifatus sala shine wannan kenan a cikin aslu sifatus sala din nan yayi magana dalla dalla game da tabbatar da hadisan da suke nuna cewa ai ana daga hannu a wajen tafiya gashi daga shafi na 800714 a cikin juz'i na biyu sai da jocin wajen shafi hudu yana waɗannan maganganu ya kawo hadisai daga Anas dan Malik da kuma ainihin wasu sahabbai dan tabbatar da haka zamu zo mu karanta wasu maganganun a nan gaba kaɗan insha Allah idan muka gama haɗa maganganun da ya faɗa shi Ibn Qayyim ɗin waɗanda suke akwai kwarakwari akwai ta'assufi sosai a cikin maganganun da zai a ɗan gaba kaɗan ɗin nan ka ji kwaya ɗaya gashi ya fara ta zai koro wasu maganganu waɗanda dole sai an buƙaci an yi musu ainihin warwara Allah ya tsare mu Allah kuma ya gafarta mushi wa qadru ya anhu annahu kana yarfa'uhuma aidan yace an kuma ruwaito cewa wai annabi yana daga su to ba wai bane dan shi ya kawo da ruwaya ne ya kokarin ya nuna magana ba ta da inganci amma magana ce ingantacciya al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita da wasu malamai da isnadi wanda yake tabbatacce za mu zo mu ji dalla dalla insha Allahu daga Malam Nasiruddin Albani wa sahahu ba'd al-huffaz. An samu wasu malaman hadisi sun inganta wannan riwaya ta cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana daga hannu in zai tafi sujuda ka abi Muhammad ibn Hazm rahimahullah kama al-imamu ibn Hazm al-Andalusi Allah ubangiji ya gafarta mishi wa huwa waham ibn al-qayyim yake cewa wannan abu da ibn Hazm yayi ban kaura ce ba daidai bane a daidai ne ibn Hazm ya dace a wannan magana ibn al-qayyim shine bai dace ba fala yasihu dhalika anhu al-batta yace da dai wannan al'amari na daga hannu a tafiya sujuda ibn al-qayyim yace da dai bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ma ba daidai bane wallazi gharrahu abinda ya rudi malam ibn Hazm har ya inganta wannan riwaya inji ibn al-qayyim annar rawiya ghalata min qawlihi cewa mai riwayan yayi kuskure a cikin zancansa da ya fadi a inda yake cewa kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in ila qawlihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kabbara a kowane tashi ko rankwafawa har zuwa inda yake cewa kana yarfa'u yadayhi inda kulli khafdin wa raf'in wa huwa thiqatu yace amintacce ne shi wannan mai riwaya walam yaftul a shi mai riwayar na'am walam yaftul li sababi ghalatir rawi wa wahmi sai ibn Hazm bai fadaku zuwa ga dalilin wannan kuskure da wannan wahami da ya faru ga wannan mai riwaya ba fasahahu sai ibn Hazm ya inganta shi inji ibn al-qayyim wallahu a'lam Allah shi ya fa sanin daidai wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yad'u rukbatayhi qabla yadayhi thumma yadayhi ba'dahuma thumma jabahatahu wa anfahu hadha huwa as-sahihu alladhi rawahu sharikun an 'asim ibn kulayb an abihi an wa'il ibn hujr to ga wata sabuwa kuma ya dauko jama'a yace wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yad'u rukbatayhi qabla yadayhi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana sanya gwiwoyinsa a ƙasa kafin hannayensa idan ya zo sujuda thumma yadayhi ba'dahuma bayan ya gama sanya gwiwa ta taba ƙasa sai kuma ya sanya ainihin hannayensa su ma su taba ƙasa thumma jabahatahu wa anfahu sannan daga baya kuma ya sake sanya goshinsa da ainihin hancinsa hadha huwa sahihu ibn al-qayyim yace wannan magana ita ce mai inganci alladhi rawahu sharik wanda shariku ibn abdullah al-qadi yarwayto ta an asim ibn kulayb an abihi daga asim dan kulayb daga babansa an wa'il ibn hujr daga sahabi wa'il dan hujr Allah ya kara masa yadda yace wai ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama idha sajada na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya bi sujuda wada'a rukubataihi qabla yadayhi yana sanya ainihin wato gwiwoyinsa a ƙasa kafin hannayensa wa idha nahaba haka nan idan ya miƙe rafa'a yadayhi qabla rukubataihi yana daga hannayensa kafin ainihin gwiwarsa walam yurwa fi fa'irihi ma yukhalifu dhalika ibn qayyim yace in dai aikin manzon Allah ne to ba a ruwaito abin da ya sabawa wannan ba wannan ma kuskure ne jama'a duka wannan gaba gaba dayanta ba daidai bace Allah ya gafarta mushi Allah ya sa ya huta wannan magana ba mu muke fadanta ba maganganu ne malamai ne ƴan uwan shi suka fada wanda ilmin su bai gaza na shi ba sannan kuma ya bayyana a ilmance cewa sun fi shi hujja ba za a kyare shi ko a kyamatar da mutane daga abin da yayi ba ko a ainihin ci mutuncinsa ba amma kuma ba za a anshi kuskuren da an tabbata kuskure bane wannan shine manhajin ahlus sunna game da talaqqi al-ilm anil ulama shine tsarin malamai na addinin musulunci ga wajen an san ilimi daga malamai duk abinda malami ya faɗa ya zama yana da hujja fa biha wa ni'mat sai a karba a san da suka yi sabani malamai isu za a duba wane ne ya fi karfin hujja hujja kuma anan shine qur'ani hadisi ingantacce bisa fassara da aikin magabata wanda yafi samun irin wannan tagomashi to shine ke da gaskiya maganar shi za a karba da ita za a yi aiki wanda yayin wannan chaka sai a nemi Allah ya gafarta mishi a neman mishi uzuri a neman mishi mafita amma ba za a yi aiki da maganar shi ba kuma ina fata mun gane a dagaice abinda Ibnul Qayyim yake cewa shine idan mutum yana cikin sallah yazo ainihin zai yi sujuda idan mutum yana sallah yazo sujuda in ya tashi jama'a ku kalla idan ya tashi yana daga tsaye ko ba fanka ku idan zai tafi sujuda aka ku mu anan hannu muke fara kaiwa ko to shine gurke me yake cewa ba haka yake yace hadisi da yaro yace ne in ka zo zaka fara sa guiwa a ƙasa haka kenan sannan hannaye biyu kenan ko sannan kuma goshi da haka idan ka zo tashi kuma zaka fara ka go goshi da hanci sai hannaye sai kuma guiwa haka mun gani duka wannan kuskure ne dama dukan shi kuskure ne babu wani mujamala yadda ake yi kamar da mu ji daga hadisin shine hannaye farko hannaye za su fara kai ƙasa kuma suna bude ba a haka ba hannaye su fara kai ƙasa sannan guiwa sannan goshi Ibnul Qayyim ya kuskure wajen wata fahimta ne game da a ina ne guiwar dabba dabba irin rago ko kare ko saniya a ina guiwar ta take kafar gaba ne ko kafar baya saboda su suna da kafafu waɗannan hannayen a matsayin kafafu waɗannan ma na baya a matsayin kafafu to kaga mu mutane masu tafiya akan kafa biyu guiwar mu tana jikin kamar kace kafar baya kenan ko inda zaka dauki wannan matsayin kafar gaba amma su kuma dabbobi guiwar tana jikin kafar gaba ne Ibnul Qayyim sai kuskuren fahimtar wannan hadisin yace a ba haka bane zamu ji duka daga wannan kuskuren da ya fahimta sai ya kokarin ya murde hadisan su dace da fahimtarsa sai ya auka cikin kuskure aswa za ku ji zai ce wannan magana cewa guiwar dabbobi a kafa gaba take zai ce gaba ɗaya ma malamai ba su santa ba to mu za mu kawo ta daga malamai zai ce malaman luga san ba su santa ba amma za ka ji misali daga malaman luga lallai an santa kaga ya tabbata kuskure za ka ji misali daga malaman hadisi sun san haka kuma duk wanda yake kallon dabba ma ya san haka ina fata mun gane wannan to daga nan bari mu ƙara jin wata magana da zai yi kafin mu ɗauko daga ainihin wancan littafi ɗin ya ce wa amma hadisu abi hurairata yarfa'uhu shi ko hadisin abu huraira wanda abu huraira yake dangantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujuda fala yabruk kama yabrukul ba'iru kada ya ainihin rankwafa ya sa guiwarsa a ƙasa irin yanda raƙumi yake yi wal yada yadaihi qabla rukbatayhi ku rike wannan gaba ita ce matsalar da ya samu cewa idan ɗayan ku ya zo sujuda kada ya fadi irin faduwar raƙumi ya sanya hannun shi a ƙasa kafin guiwarsa al hadisa ka karanta hadisin zuwa ƙarshen shi riwaya al imamu abu dauda da sauran malamai sai Ibnul Qayyim ya ce wallahu alam Allah shi ya fi sanin daidai kadu wa qafihi wahamun min ba'dir ruwati wannan hadisi an samu tangarda ta ainihin bankaura ta faru ga wasu malamai a cikin masu riwaya hadisa fa inna awwalahu yukhalifu akhir farkon hadisin ya saba wa karshen shi farko hadisin an ce kada mutum yayi rankwafa irin ta raƙumi ya fara sanya hannunsa gaba ta biyu kuma ya fara sanya hannunsa kafin kafarsa to sai ya ce akwai sabani akwai ibtirabi tsakanin wannan gaba da wancan kada ka fadi faduwar raƙumi sai zama raƙumi yana fara kwanciya ne da kafar gaba sai bai kai yake cewa da aka yi ka sanya hannu kafin kafa kuma an ce ne kuma ka sanya abin da aka ce karkai domin raƙumi da kafar gaba yake fara faduwa don haka dauki hannayenka sune kafar gaba a surar raƙumi kaga an ce kada kai irin na raƙumi kuma an ce ka fara sauka da hannu to raƙumi ma yana fara sauka ne da kafar gaba wanda a gurin ka ita ce hannu wannan fa'ida ita ce kuskuren jama'a ita ce lubbul khata asalin kuskuren kenan saboda hannu da kafar gaba yayi kiyasi bai duba a ina gwiwar take ba a wugon guda biyu shi raƙumi gwiwar sa a kafar gaba shi kuma mutum gwiwar sa a kafar baya isa hatta abiyar mun gane da haka wanda ya tafi da hannu ya saba wa raƙumi ne wajen amfani da gwiwa domin shi raƙumi gwiwa yake fara lankwasawa dan kamar wannan hannayen nashi sai da musu kuma a haka suke ko da akuya cin kallanta sai ta fara rankwafa gwiwoyinta haka to idan ka tafi da kafa zaka ga wannan abin shi kai amma sai zama mahallin gwiwar ce ya sha bamban yayin da raƙumi da sauran dabbobi suke da gwiwa a kafar baya a kafar gaba amin sai zama mutum shi kuma gwiwarsa a kafar baya ne ba a jikin hannayensa bane kamar mu ce yayin da raƙumi suke da gwiwa a jikin hannayensu shine kafar gabansu kenan ko shine makofin kafar gaba ko gwiwa a hannaye shi kuma mutum sai zama gwiwarsa a jikin kafafu ne wanda sune kamar kafafun baya a gurin raƙumi to cewa da yayi an faɗi abu a farkon gaba hadisin kuma gaba ta biyu ta saba mishi wannan inda ya samu wannan wahamin kenan ubangiji Allah ya gafarta mishi sai ce fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan ka gani shi da kanshi ya tabbatar ma sai ce fa inna awwalahu yukhalifu akhiru fa innahu idha wada'a yadayhi qabla rukubatayhi dan in mutun ya sanya hannayensa kafin guyoyinsa faqad baraka kama yabrukul ba'ir ya zama kenan yayi rankwana kamar yadda raƙumi yake yi fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan dan raƙumi yana sanya ainihin hannayen shi ne farko to kaga da ya ce raƙumi na sanya gwiwoyin shi ne farko sai abin ya fito kuma sai amfani da duka gabar hannu din na yakon gabar gwiwa wanda ita ce asalin abin da take mahallin da ake so a yi samu sabani tsakanin mutum da raƙumi wajen amfani da gwiwa ba amfani da duka kafar gaba ko hannu ba mun gane jama wajen amfani da gwiwa ba amfani da duka gabar hannu na mutum ba ko kuma kafar gaba a wurin dabba ba dukkan abubuwan guda biyu da mutum da raƙumi suna amfani da kafar gaba raƙumi na amfani da kafar gaba kamar yadda mutum ke amfani da hannaye wajen kaiwa ƙasa amma inda suka sha bamban shine shi raƙumi gwiwar shi ce a hannu din ita yake amfani da ita wajen ya fara kwanciya shi ko mutum gwiwar shi a kafa take Allah sa kun gane wannan ko sai an ƙara kwatantawa ne to sai ce fa innal ba'ira innama yad'u yadayhi awwalan shi raƙumi yana fara sanya hannayen shi ne farko walamma alima ashabu hadha alqawl zalika qalu yayin da masu wannan magana ire-iren mu kenan masu cewa abin da ya faɗa ba haka bane suka ji an faɗa haka sai suka ce rukubatal ba'iri fi yadayhi ai dama kafafu gwiwoyin raƙumi a kafar gaba suke lafi rijilaihi ba jikin kafafun shi na baya ba fa huwa idza baraka dan shi dan yazo faduwa wa da'a rukubatayhi awwalan gwiwoyin yake fara sanyawa ƙasa fa hadha huwa almanhiy anhu sanya gwiwa a ƙasa shine abinda aka hana wannan shine gaskiya fara sanya gwiwa a ƙasa shine abin da aka hana ba amfani da kafar gaba ko ta baya ba ba shi aka hana ba sai ce wa huwa fasidun wannan magana shirme ce inji ibul qayyim li wujuhin saboda fuskoki masu zuwa annal ba'ira idza baraka fa innahu yad'u yadayhi awwalan yace na daya shi raqumi idan ya go faduwa yakan sanya ainihin wato hannayen shi ne farko wa tabqa rijlahu qa'imataini kafafun shi su tabbata a tsaye fa idza nahaba idan yazo tashi fa innahu yanhadu bi rijlihi awwalan yana fara tashi ne da kafafun shi tun farko wa tabqa yadahu ala al-ardi hannayensa su tabbata a ƙasa wa hadha huwa alladhi naha anhu sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda manzon Allah ya hana wa fa'ala khilafahu kuma ya aikata sabaninsa wa kana awwalu ma yaqau minhu ala al-ardi al-aqrabu minha fal-aqrabu idan manzon Allah ya zo yin sujuda yakan sanya abinda yafi kusa da ƙasa ne daga nan wanda yafi kusa daga nan wanda yafi kusa idan mutum yana tsaye gwiwarsa ta fi kusa da ƙasa ko fiye da hannayensa da haka sai ya fara sanya gwiwa sannan kuma hannayensa sun fi ƙasa kusa da ƙasa fiye da fuska wannan tafsirin Ibn Qayyim shi ke fassara haka ko yace to sai annabi ya fara sanya abubuwan da suke kusa da ƙasa yana tafiya a jajjere har ya zo kan mafi nesa da ƙasa wa kana idan urkubatahu awwalan da haka sai ya sanya gwiwarsa farko thumma yadaihi sannan hannayensa thumma jabatahu sannan goshinsa wa idza rafa'a in yazo tasowa rafa'a ra'asahu awwalan sai ya fara dago kansa thumma yadaihi sannan hannayensa thumma rukubatayhi sannan gwiwoyinsa wa hadha aqsu fi'lul ba'ir ce wannan shine sabanin aikin raƙumi wa huwa sallallahu alaihi wasallam na hafi salati an tashabbuhi bil haywanat kuma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin kamantakekeniya da dabbobi a wajen ainihin sallah da sauran ibadoji kamar mene fanaha an buruki ka burukil ba'ir ya hana faduwa irin faduwar raƙumi wal kifatun kal kifatis sa'lab da waige irin na ainihin dila ko kerkeci a cikin sallah mutum ya dinga fusga yana waigawa wa iftirashin ya hana zaman ainihin iftirash ka iftirashin subai sabu sabu'i kamar yanda dabbobi irin su zaki da kura masu cin nama suke ainihin iftirash shine mutum ya goce kafafun shi gaba daya ya zauna akan duwawu ya goce kafafun shi dama da hagu sai ya zauna akan duwawunsa wannan shine iftirashin subai wa iqa'un ka iqa'il kalb da kuma ainihin wato zama akan gefen kafa irin yanda kare yake wa naqarun ka naqarul ghurab kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ainihin tsatsafe irin yanda watin hankaka yake idan mutum ya zo sujuda ya zama da ya sa kanshi kawai sai ya taso Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamar yanda abin nan hankaka yake idan yana daukan abin nan tsaba haka yana tattakan su yana sa kai yana dagowa yana sa kai kafin ya gama sawa ya dago to annabi da ya hana wannan hadisi ne ainihin wanda yake hasanun fi shawaid ainihin malamai sun tabbatar da ingancinsa wanda da ya kawo waɗannan bayanan wa rafi'il aidi waqtas salami ka aznabil khayli ash-shumsi da kuma ainihin daga hannu lokacin sallama da kakkada hannun kamar yadda ainihin wato raquma da waƙai waɗanda suke sun zama kamar mahaukacin doki ko wanda yake ya ji tsoro ya firgita yake karkada wutsiyarsa kamar tebo sallama kai assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah haka to haka kamar yanda doki idan ya zama kamar ya firgita ko ya ji wani tsoro ko ya ga wani abu da ya bashi tsoro zai fita a guje yana karkada dindinsa haka yana karkada shi ainihin horizontal to babu kyau duka yin irin waɗannan fa hadil musalli mukhalifun li hadil haywanat ana so ya zama tafarkin mai sallah ya saba da tafarkin ainihin dabbobi asani nabiyu qawluhum rukubatal ba'iri fi yadayhi kalamun la yuqal yace fadin da suka yi cewa wai kafafun raqumi na gaba a jikinsu ne gwiwarsa take Ibn Qayyim ya ce kalamun la yuqalu zance ne da hankali baya dauka wala ya arifu wa alul lugha yace wai malamai na harshe ba su san shi ba wa innamar rukubatu fi rijlaini ai gwiwarsa a kafafun shi take na baya wa in utlika alal lataini fi yadayhi ismur rukuba koda kuwa an sanya wa waɗanda suke jikin hannun shi na gaba hannun kafafun shi na gaba an sanya musu sunan gwiwa fa ala sabilit taglib yace ana yin wannan ne saboda kawai kokarin nuna cewa wato an saba da fadan haka kamar yadda muke ta cewa kafar gaba ga hannun mutum kaga ai ba kafa bace hannu ne ko ko ga na dabba mu ce hannu amma ai kafa ce kawai ala sabilit taglib to ina ga jama'a kada aje da nisa bari mu fara mushi ainihin wato cin diddige ko ba gaskiya ba dan ya fara tafiya da nisa wannan magana da ya fada jama'a cewa babu a cikin maganganun malaman lugha babu shakka shine ya samu kanshi a cikin rudani wannan malami Allah ya gafarta mishi bari mu yi amfani da akalla malamai biyu na lugha waɗanda za su bashi amsa cewa akwai yanzu wannan littafin tahzibul lugha na al-imam Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad al-Azhari wanda ya rufe jiya shekara 370 kaga ya riga ya bulu kaimi da wajen karni uku da rabi kaman yau da rasuwar shi kaman shekara 1000 kenan da wajen 67 370 ko kaga ya dade Abu Mansur babban limami ne a cikin ilimi na harshen Larabci da adabi da sauran ilmomi a cikin tarihinsa an ce zamanin yakin Qaramita waɗannan ƴan Shi'a da suka sace Hajar al-Aswad sun kama shi a matsayin bawa suka tafi da shi sai ai zama an ba da shi ga wasu mutanen ƙauye a Hawazin wanda suke Larabawa ne masu ainihin harshe da salika wanda bai lalace ba a gunsu ya koyi da dama daga cikin ilmomin da ya zuba a cikin wannan kamus nashi wannan kamus din jama'a mujalladi 22 ne wannan na 10 ne gashi nan tahzibul lugha to bari ka ji a cikin babin kalma ta rakiba gashi a cikin shafi na 216 yace rakiba qala laysu taqulu al-arabu rakiba fulanun fulanan yarkabuhu rakban idha qabada ala fawdai sha'ri thumma daraba jabhatahu bi rukubatayhi larabawa suna cewa wane yayi ma wane rakiba idan ya kama ainihin wato gashin shi na gaba sannan ya buge shi a jikin goshin sa da gwiwar sa idan mutun ya kama wani ya rike shi haka sai buga mishi gwiwa a goshi to za a ce rakiba ya mai dukan gwiwa kenan qala sai ya ce wa rukubatul ba'ir fi yadihi haji magana gashi a cikin littafin al-Azhari da ba gashi ya ce malaman lugha ba su sani ba zaka iya kawo magana daga malaman lugha irin wannan tafi guda 10 kaga kenan shine ya kuskure ko gashi ya ce wa rukubatul ba'ir fi yadihi wa qad yuqalu li dhawati al-arba'i kulliha min ad-dawabi rukabun kaji ya ce gwiwar raqumi a jikin hannunsa take inji al-imam Abu Mansur al-Azhari babban limamin harshe sai mu ƙara dauko wani shi ma lisanul arab للإمام العلامة ابن منذور الإفريقي وانده شي كوما يارس يو يارس اشكرات ريبا كوي ده شاد ايا كمان شكرات ريبا كوي كنان ده وزن اشرين ده بير ينزقو ده شدا وبما لميني نفكه ده حديثي ده لغة العربية يا قري غمدا كران تده لتفان عدد يا اكتصار مبي يونسو انتي يابل لتفاي سمار ريبير وران ده يربوتا وانا لتفن ناشي لسان العرب شيما مجلدي اشرين ده بيرني ko da uku gargwada yanda ake buga shi kuma kusan duk wani kamus na larabci in ka da lisanul arab zaka iya wadatuwa da shi dan ya hada littafan duk magabatan shi ne ya ainihin jajjera maganganun ya saka su ya tansikin su ga zama kamar littafi kwada to gashi a cikin wannan mujalladi na hudu shi ma a babun rakiba gashi abin da yake cewa war rukubatani a shafi na 227 war rukubatani موصل ما بين أسافل أطراف الفخذين وآل الساقين يتين أكتي الركبة أنا نفن وانن كشيدة كي تكن كانن مها در تنيا دكما مها در تنك أسن كفا شي أكي تي مقوري كو وانن غيوة واتو يتين مها در كي هذا تكن كانن قوري در تنيا شي ده غيوة كو سيتي والركبة موصل الوظيف والزرائي su rukubatani din su ne waɗannan sannan ita kuma rukuba ita ce mahaɗan waɗannan guda biyu sai ce wa rukubatul ba'iri fi yadi wa kad yuqalu zawatul arba'i shi ma haka yace gashi wa rukubatul ba'iri fi yadi abinda ibnu qayyim yake cewa wai babu cewa yayi me yace ne ma ina magana take yace wala ya'rifu ahlul lugha haji malaman lugha gashi sun faɗa sannan kamar yadda mai taqiqin ya kawo anan al-imamu ainihin الطحاوي شما يفعل هكا تكل دفن شرح مشكل الآثار شرح معاني الآثار أمين سند يدوين أب مغانا أكن ونن حديثي تيوى تبس ما لما اللغة سنسا ونن دا كاغا ونن نبينا ابن القيم يفعل هكا wannan yana da saukin kayarwa dama dan magana ce a cikin lugha kaga nan da nan an kira malaman lugha kwaya biyu sun tabbatar da sun san haka cewa gwiwoyin wato raƙuni a jikin kafar gaba suke ba kamar yadda yayi iddai cewa ba haka ba sai abu na biyu maganganun da yayi dangane da ainihin wato kasancewar da ya fada cewa wai waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da manzo Allah yana tafiya da hannu ne tukuna kafin kafa yace duk ba su inganta ba suna da matsala kaza 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 to gashi daga littafin watin tamamul minna fi ta'liki ala fiqh as-sunnah na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi asalin wannan littafi ta'liki ne akan littafin fiqh as-sunnah na malam Sayyid Sadiq wanda littafi ne da a wannan lokacin da malam Albani yayi wannan aikin littafin ya samu shahara a duniya da karbuwa a makarantu da cibiyoyin karantar da ilimi saboda ya zo da mutane da wani abu da yake da ban sha'awa ake da kishirwarsa shine fiqhu hada da dalilinsa da an saba jin fiqhu kawai kaza ba kyau kaza haramun kaza mustahabi kaza ga yadda ake yin sa shi kuma yabo yace kaza ba kyau sai yace saboda Allah ya ce kaza kaza ana yin shi mustahabi ne saboda manzon Allah ya ce kaza 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 hukuncin shi kaza saboda sayyidina Umar ya ce kaza ko sahabi wani ya ce kaza sai wannan ya kara ma littafin armashi da ainihin farin ciki da tagomashi inda farin jiri da tagomashi to malam Albani ya karanta da wasu daliban shi littafin yana karantar da su sai zama akwai kurakure da yake ainihin mulahaza na hadisi na fiqhu na tarjihi na rashin kwarewa a kanikancin fitar da hadisai da rashin kwarewa a mu'amalantan ka'idoji na usul fiqhi to waɗannan talikatin da yayi sune nan ya harhada kafin ya buga littafin kamar yadda ya bada labari da kanshi sai da ya aika wa da Sayyid Sabiq da kofin waɗannan talikat din da tunanin cewa idan an zo za a sake buga littafin ya sanya waɗannan ainihin wato talikat ya updating littafin sai ya zama ba sai ai wani tafi daban ana mishi ainihin nakali ba amma malam Albani ya ce bayan dadewar lokaci bai samu wani labari na acknowledging din karban wannan takardu daga ibnu daga malam Sayyid Sabiq ba babu wani response sai ya shawara kawai gare ya buga shi kuma an buga shi iya wannan mujalladin ba a kai karshen littafin ba to a ciki yakan kawo gabobin da suke da matsala sai ya ainihin ba da amsa akan su ko ya karin bayani to gashi a inda yake cewa wa min kayfiyatil al-huwiyya al-huwiyyi ila as-sujudi war-raf'i minhu a cikin babin da Ibn Qayyim ya magana akan zadul ma'a cikin wato Sayyid Sabiq ya magana akan yanda ake tafiya zuwa sujuda da yadda ake dagowa daga sujuda qauluhu yace wa qad dhakara hadisa wa'il bayan ya ambata hadisin wa'il al-ati qariban wanda zai zo nan kusa sai malam Sayyid Sabiq yake cewa qala ibnul qayyim ibn qayyim yake cewa hadha huwa as-sahihu wannan shine ingantacce kamar da muka ji anan ko walam yurwa fi fi'lihi ma yukhalifu dhalika yace ba a ruwaito wani abu a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba wannan ba sai malam Albani yace kaza qala haka suka fada shi Sayyid Sabiq da Ibn Qayyim wa hadha an-nafyu min awhamihi rahimahullah wannan korewa cewa babu wani abu da aka ruwaito na aikin manzon Allah idan ba tafiya da gwiwa wajen sujuda ba yace yana daga cikin bankaurar da Ibn Qayyim ya samu kanshi a ciki Allah ya gafarta mishi faqad dhakara huwa nafsuhu ba'da nahwi safataini hadisi ibn umar al-ati wa qala ya ambaci hadisi abdullahi dan umar bayan kamar shafi biyu sannan yace rawahu al-hakim fil musadrak wa qala ala shart muslim wa sakata anhu yace hakim ya ruwaito shi a cikin musadrak kuma yace akan shartin muslim kuma yayin shiru akan shi wa hadha ma'anahu annahu sallama bi sihhati wannan ma'anar shi shine ya yadda da ingancin shi fal ajabu minhu kayfa yanfi wurudahu kaga akwai mamaki yace babu وقد غفل عن هذا او تغافل عنه المعلق على كتابه فقال متعقبا عليه نفيه بقوله يتي ان samu shi mai ta'likin nan wato shaibul arnaud kenan ya kauda kai shi ma yana sane ko baya sane daga wannan magana kawai sai yace bal sai kawai yace bal sabata zalika fi ma rawahu kamar yadda ya ambata ne idan ka duba a cikin ta'liki mai lamba ta biyu a wannan shafin ga wanda yake da nuska irin ta ainihin Shaibul Arnaud yace bal sabata zalika fi ma rawahu al-hakim fi masarriki kaza 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 ba tare da ya tantance cewa wannan magana ainihin ba haka ya kamata a yi ta ba wa laqad kana al-aula bihi an yurda nafyuhu al-madhkuri bima athbathahu huwa nafsuhu ba'd ya kamata ne ya maiwa da Ibn Qayyim martani da abin da ya tabbatar shi da kanshi daga baya sai ka ce ai ka ambata anan gaba cewa kaza sai ce fa innahu aqwa lil hujja dan yafi karfin hujja ne kun yace a ya tabbata a noje sai ce ya tabbata kuma kai ma ka fada anan gaba yafi karfin hujja wa abadu anit tashawufi wa hawan nafsi kuma yafi ainihin dadi nesa daga ainihin wato san zuciya ko kuma kauda kai daga barin gaskiya wa bi khasatan annahu a'ada takhrij al hadith hunaka aidan yace musamman ma tunda shi mitalikin ya ƙara fitar da hadisin kamar yadda ya anan kuma a can shadi biyu gaban ya ƙara yin takhrijin wa amma tasih ibn al qayyim li hadith sharik fala wajaha lahu min an nahiy al hadithiyya kama yati bayanuhu ibn al qayyim kuma da ya inganta wannan hadisi na ainihin wato sharik ibn abdullah al qadi wanda yake cewa annabi na tafiya da gwiwa yace wannan bai da ta fuska ta gaskiya kamar da za a bayani nan gaba wala min an nahiy al fiqhiyya kuma a fiqhancin ma bai da fuska li mu'aradatihi li hadith abdullah ibn umar الصحيح من فعله سوده يا سابا وحديث عبد الله بن عمر وندي انغنتنا ايكنسا ولحديث ابي هريره المرفوع من امره كما ياتي بيانه ده كما اينهين واتو حديثن اينهين ده يا امبتا نا عبد الله بن انس ابو هريره وندي يكي دغا النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah ya bada umarni kamar yanda bayani ribo anan gaba ina fata mun gane wannan to shine sai ci gaba da cewa a can gaba sai yace ولقد اخطا ابن القيم في زاد المعاد خطا بينا حين رجع حديث وائل على حديث ابن عمر وابي هريره كما اخطا اخطاء اخرى في هذه المساله قد قمت بالرد عليه مفصلا في التعليقات الجياد على زاد المعاد وغيرها يتي حقيقه ابن القيم ياي كسكوري بيننني ده يكوكرن يجرن جا يد حديث وائل دنچن اكن حديث عبد الله بن عمر ده ابو هريره kamar yanda wasu kurakurai daban a cikin wannan mas'ala malam albani ya ce waɗannan kurakurai gabaki ɗayan su na mushin martani nayi bayanan su dalla dalla a cikin littafi na mai suna at-ta'liqatul jiyad ala zadil ma'ad sai dai lil asaf wannan littafi na daga cikin tafin malam albani nasiruddini waɗanda suka bace ba a gansu ba gaba ɗaya littafi ne dama rubutun hannu ne rubutun hannun shi ba a riga an buga ba lokacin da yayi kaura ya bar kasar ainihin wato a Dimashku ya koma Amman Urdun kenan sai ainihin aka samu littafin sun bata daga baya an yi zargin cewa wasu ne suka sace littafin wallahu ta'ala a'lam da haka kaga wannan littafi a matsal ta faru ta haramta wa musulmai cin moriya abin da ke cikin sa kuma har yanzu ba a yi aiki ma littafin Zadul Ma'adi irin sa ba duk da ba a ganshi ba daga irin dabi'a albani da yadda yake ambata abubuwan da yayi zaka iya mukarana da duk wani aiki da aka wa littafin الله يسامو داتي ويحسن بي هنا أن أضرب على ذلك مثلا واحدا لأنه شديد الاتصال بما نحن فيه وبه يتده معنا قوله فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يتي برنا بقى مثالي قدرات لا يعنى وانا زي كارا وروري مغانا دلا دلا شيني تيوا دمانزان الله يي كدمتين يأينيه رنقفا إرن نراكمي ya sanya hannayen shi kafin gwiwarsa za'ama ibn al-qayyim rahimahullahu anna al-hadith inqalaba 'ala ar-rawi ibn al-qayyim ya riya cewa wannan hadisin ya rikicewa mai riwayar ne wa anna aslahu cewa yadda ya kamata ya kasance wal yada rukubataihi qabla yadayhi kamata ya ce ya fara sanya gwiwarsa kafin hannayensa wa inna ma hamalahu 'ala hadha abinda ya kai shi ga wannan shine za'amun akhara lahu wata riya waccan daban da yayi wa huwa qawluhu inda yace innal ba'ira yad'u yadayhi qabla rukubatayhi cewa ai raqumi yana sanya hannayensa ne kafin gwiwoyinsa qala sai yace fa muqtadan nahyu fa muqtadan nahyi anil buruki ka burukil ba'ir an yad'a al musalli rukubatayhi qabla yadayhi yace ai raqumi yana sanya hannaye ne kafin gwiwa dan haka wannan hannun na hukunta sai ko mutun sai ka canza shi yana sa hannu kafin gwiwa ko kuma kafar gaba kafin ta baya sai kuma sai ka fara sa kafar baya kafin ta gaba abin da yake cewa kenan wa sababu hadha annahu kulluhu sababu hadha kullihi annahu khafi alayhi ma zakarahu ulama al-lughati kal fayruz abadi wa ghairihi anna rukbatay al-ba'ir fi yadayhi al-amamiyatayn shi abin da yake shiga wannan rudanin shine magana ce ta buye gare shi wanda malaman lugha suka yi kamar su Fairuzu Abadi wanda bamu dauko shi ba ma'anar shi al-Imam al-Fairuzu Abadi a cikin ainihin wato Tajul Arus min Jawahir al-Qamus wa ghairihi da wasun sa to ka dauka wadannan sune ghairihi din sai Ibn Munzir da sai Imam al-Azhari Abu Mansur da su ainihin wato Ibn Faris duk sun wannan maganganu suka ce anna rukubatayil ba'iri fi yadayhi al-amamiyatayn cewa gwiwoyin raqumi suna jikin kafafun shi guda biyu ne na gaba walizalika qala at-tahawi fi sharhi ma'ani al-athar haka mai Imam at-tahawi a cikin littafin sharh ma'ani al-athar yake cewa innal ba'ira rukubatahu fi yadayhi wa kadhalika fi sa'ir al-baha'im dukkanin dabbobi da raqumi da sauran dabbobi kafafun su na gaba ne suke dauke da gwiwa wa banu adama laysu kadhalika mutane kuma ba haka suke ba to kaji wannan jama'a haka dai ya ci gaba da yin maganganu ga sunan ainihin wato har zuwa inda yake raddi ga wasu waɗanda yace sun rubuta littattafai dan tunkuɗe wannan matsala to kaji wannan kamar shimfiɗa kenan da Malam Albani ya gabatar a cikin wannan littafi na ainihin wato Tamamul Minna sai kuma nan a cikin littafin Sifatus Sala al-Asr kenan Asr Sifatus Sala ga wannan mujalladi na biyu ne daga cikin littafan ainihin Malam Albani da muka faɗa a ran nan Nasiruddin Allah ya gafarta mishi wadanda yayi a cikin Sifatus Sala akwai asalin wannan shine aslu Sifatus Sala littafin da ya zauna ya kawo hadisan yayi kanikancin sa a ilmance ya tabbatar da yaya sallah take irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafi ba a buga shi ba har Malam Albani ya bar duniya wannan shine aka buga ya shahara kowa ya san shi shine Sifatus Sala al-matn matanin kadai da kuma takhrijat din yan takaitattu haka wadanda la mafarra minha sai kuma talkhisin sa gashi dan takaitacce haka na ɗan islamiya da mata masu koyan kawai sallah to wadannan littafan dukansu ya tsatso su ne daga wannan ko kuma kace ya tsatso matan daga asul shi kuma talkhis daga matan haka suke a jere ɗaya bayan ɗaya to a cikin asalin wannan al-aslu din wanda ba a buga ba har bayan rayuwarsa anan ne ya tattauna magana dalla dalla game da matsala ta ainihin wannan hadisi da Ibn Qayyim yace ya inganta shi kadai ne ma ingantacce bari ka ji yadda ya zama ba ingantaccen hadisi ba bayan da yace a cikin shafi na 714 mujalladi na biyu shafi na 714 yace al-khuruj ila as-sujudi ala al-yadayn cewa mai tafiya ga sujuda zai tafi ne akan hannayen shi guda biyu sai kawo hadisin wa kana yad'u yadayhi ala al-ardi qabla rukubatayhi annabi ya kasance yana sanya hannayen shi a ƙasa kafin gwiwoyinsa shine yace min hadisi huwa min hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu akhrajahu ibn Khuzaimah wad-Darqutni wat-Tahawi fi sharh al-Ma'ani wal-Hakim wa anhu al-Baihaqi wal-Hazimi fi al-I'tibari min turqin an Abd al-Aziz ibn Muhammad ad-Dawardi an Ubaydillah ibn Umar an Nafi' anhu bihi kaji isnadin hadisin wadannan malaman duka sun fitar da shi Ibn Khuzaimah Darqutni al-Imam at-Tahawi a cikin sharh ma'ani al-Athar Hakim an-Naysaburi shi kuma Baihaqi ta hanyar Hakim al-Imam al-Hazimi a cikin Kitab al-I'tibar dukkan su ta hanyar Abd al-Aziz dan Muhammad ad-Darawardi daga Ubaydillah dan Umar daga Nafi'u daga Umar daga Abdullah dan Umar yace annabi yayi kaza alayhi salatu wassalam qala al-Hakim sahihun ala shart muslim al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi a bisa shartin muslim wafaqahu adh-Dhahabi Dhahabi yace haka abun yake wa huwa kama qala yace yadda suka fara din nan haka wannan abu yake wasahu aidan Ibn Khuzaimah kama fi bulugul maram Ibn Khuzaimah ma ya inganta wannan hadisi kama yadda Malam Ibn Hajar ya fada a cikin bulugul maram wa qad allahu al-Baihaqi bi illatin ghairi qadi Hakim fa qala kaza qala Abd al-Aziz wa la arahu illa wahama yani raf'ahu qala wal mahfuz makhtarna yace Baihaqi ya illanta hadisin da wata illa wadda ba abun dubi bace ba za ta bata hadisin ba cewa Abd al-Aziz ya ruwaito hadisin nan yace Abdullahi dan Umar yace daga manzon Allah yace amma muna ganin kuskure ne abinda muke ganin daidai shine Abdullahi dan Umar ne yake yin wannan ba annabi bane yake makufi summa akhraja min tariqi ayyuba an-nafi' an ibn Umar qala idza sajada ahadukum falyada yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma qala al-hafid wa liqa'in an yaqula gashinan zance mai ainihin yawa to inda yace ce wa kad aradahuma ahadisu la yasihu shay'un minha, akwai hadisai da suka saba ba waɗannan hadisan guda biyu ingantattu din nan wanda suke tabbatar da annabi na fara faduwa ne wajen sujuda da kafa da hannayensa kafin kafagu, yace akwai hadisan da suka musu karo amma ko ɗaya daga cikin su bai inganta ba. Wa nahnu nasuquha litanbihi alaiha wa li'alla yaghtarra biha man la ilma lahu, za mu kawo su anan saboda mu fadakar akan su, saboda kuma wanda bai da ilimi kada ya rudu da su. Al-awwalu, na farko daga cikin su, an wa'il ibn hujr qala, shine dai wannan hadisin na ibn al-qayyim, daga wa'il ibn hujr Allah ya kara masa yadda, yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama idha sajada wada'a rukubatayhi qabla yadayhi wa idha nahada rafa'a yadayhi qabla rukubatayhi, yace naga manzon Allah in zai suju in zai ruku'u ana in zai sujuda yana sanya gwiwarsa kafin hannaye, in zai taso kuma yana daga hannaye kafin gwiwa. Malam Albani Nasiruddin yace wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi, kuma Tirmidhi ya kaitata shi da Imam Ad-Darimi da Tahawi da Ibn Hibban a cikin sahih dinsa da Hakim da kuma Baihaqi daga Hakim da Darqutni, kulluhum min tariqi Yazid ibn Harun, akhbarana Sharik ibn an Asim an Kulayb an Abihi anhu, yace dukkan su ta hanyar Yazid dan Harun, daga ainihin yace Shariku ya ba mu labari daga Asim dan Kulaybin daga babansa Anhu daga Wa'il dan Hujar. Sai Malam Albani yace wa hadha sanadun ba'ifun, wannan isnadi ne ingantacce aka san abinda shi wannan abin nan ya fada Ibn al-Qayyim da yake cewa wai ya inganta, kaje yace hadisi ne isnadi ne mai rauni. Wa qad ikhtalafu fi, malamai sun yi sabani akan shi. Fa qad hassanahu at-Tirmidhi, kaga Tirmidhi an ji ya hassana shi. Wa qala al-Hakim, shi kuma Hakim yake cewa ihtajja Muslimun bi Sharik, yace Muslim yayi hujja da Sharik Ibn Abdullah al-Qadi. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi ya dace da Hakim a cikin wannan zance. Sai Malam Albani yace wa laysa kama qala, zancen ba haka yake ba. Fa inna sharikan lam yahtaj bihi Muslimun, tabbas yadda abun yake Imam Muslim bai kafa hujja da Sharik ba. Wa inna ma rawalahu fil mutaba'at, kadai ya ruwaito hadisan Shariku ne a cikin mutaba'a. Imam Muslim a dabi'a sai kan kawo hadisi a cikin babi wanda shine umdatul bab, mazajin wannan hadisin kuma sune rijalul Muslim, kuma yakan goya mushi da wasu riwayat wanda zai ta yin ainihin wato abin nan din su, yana yin ishara izuwa gare su ko ihala, yana ihala izuwa gare su yace wa haddathana fulanin an fulanin ko taba'ahu fulanin an fulanin an fulanin. Ma Muslim yana yawan yin wannan. To a cikin waɗannan zantukan da yake yi, mazajen da suka zo a wannan isnadojin, in dai ba suna cikin isnadojin shi al'um wanda sune madogararsa ba, mujarradin ganin su a cikin mutaba'at baya mai da su a ce sun zama rijalul Muslim. Duk wanda yake da hazzi mai tsarki a cikin musala ya san wannan magana cewa haka take. Ina ba ta mun fahimci wannan, da ka Shariku riwayarsa a cikin Muslim ta zo ne a cikin mutaba'at, kenan baya cikin rijalul Muslim. Kama sarraha bihi ghairu wahidin min al-muhaqqiqina, yace kaman yanda da dama daga cikin malamai masu tantance bayani suka fada. Wa minhum adh-Dhahabi nafsuhu, wanda daga cikin su akwai Dhahabi da kanshi fil mizan, a cikin tabun sa mizanul i'tidal fi naqd ar-rijal. Sai Albani yace wa kaseeran ma yaqul al-Hakim wa yatba'u adh-Dhahabi fi talkhisihi fi hadha al-wahm, yace su da dama Dhahabi yakan biye ma Hakim, Hakim na fadawa cikin bankaura kuma Dhahabi ya biye masa a cikin talkhis al-musadrak. Fa yusahihani kull hadithin yarwihi sharikun ala sharti muslimin, sai ga suna inganta duk wani hadisi na Sharik su ce akan sharadin Muslim. Wa hadha min al-awham allati sa'ajma'uha fi kitabin khasin idha yassara Allah zalika insha Allah ta'ala, yace wannan na daga cikin abun da yake son tattara a wani littafi na musamman awham na Imam adh-Dhahabi shi da ainihin Hakim a cikin musadrak da kuma cikin tahdhibul musadrak ko talkhis musadrak. Yace ana fata Allah ya bani dama ya sauƙa mini tattara waɗannan kurakure a littafi mai zaman kanshi, sai dai ban san ko Albani ya samu damar yin wannan ba. Wa amma Darqutni fa qala, shi ko Darqutni sai yace to kaji wanda suka inganta. Darqutni sai yace tafarrada bihi Yazid an sharikin wa lam yuhaddith bihi an Asim ibn Kulayb ghayru sharikin, wa sharikun laysa bil qawiy idha fima yatafarrad bihi, Dara Kutini sai ya ce wannan hadisi shariku ne ya kadaita da riwayarsa. Amin Zaidu dan Harun ne ke kadai ya ruwaito shi daga Sharik. Shi kuma babu wanda ya ji wato shariku ya ji daga gare shi in banda Asim dan Kulayb. Yace kaga Sharik kuma ba shi da karfin da in ya kadaita da riwaya za a karba. Sai Albani ya ce wa hadha huwa al-haqqu. Wannan ita ce tsantsar gaskiya. Cewa Sharik ibn Abdullah al-Qadi idan ya kadaita da riwaya to ba a karbar riwayarsa. Wa mimman faqad ittafaqu kulluhum ala anna al-hadith mimma tafarrada bihi sharikun dun ashabi Asim. Ko malaman gaba ɗayan sun hada kan cewa wannan hadisi shariku kadai ya kadaita da riwayar saban da sauran daliban makarantar su. Wa mimman saraha bidzalika ghayru ad-Darqutni at-Tirmidhi wal-Baihaqi bal qala Yazid ibn Harun. Yace kaga banda Darqutni Tirmidhi da Baihaqi duk sun fada haka. Haka nan malam Yazid ibn Harun yace dalibin shariku din kenan. Yace inna sharikan lam yarwi an Asim ghayra hadha al-hadith. Yace lalle shariku bai ruwaito wani hadisi daga Asim ba in banda wannan. Sai Albani yace wa sharikun sayyul hifz inda jumhur ulama al-hadith wa ba'dhum sara bi annahu kana qad ikhtalata. Yace sharik mutum ne mai raunin hadda, yana da mummunan hadda kamar yadda gaba ɗaya malamai suka ce. Kuma wasu ma sun faɗa ƙarar cewa ya samu ikhtilati falidhalika la yutajju bihi idha tafarrada. Da haka ne ba a kafa hujja da shi idan ya ainihin ruwaito riwaya shi kadai. Wala siyama idha khalafa ghayrahu min al-thiqat al-huffaz, musamman kuma idan ya saba wa wasu malamai wanda suke amintattu ma da ta. Nan ba zama a karbi maganar shi ba gaba daya. Ga ji bayanin da ya ta yi jama'a akan wannan hadisi da Ibn al-Qayyim ya kawo, ya ce wai ya inganta kuma shi kadai ne hujja. Ka ji tabbacin magana bai inganta ba. Baya ga shi ya kawo hadisai wanda suke duka a wannan babi wanda basu tabbata ba game da cewa manzon Allah yana daga aini yana fara sujuda da gwiwa, ya fara tashi kuma da hannu, ya tashi da gefen gwiwa. Daga cikin sa akwai hadisin ainihin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda al-Imam Ad-Darqutni shi ma ya fitar da shi da Hakim da Baihaqi da Ibn Hazm da Diya'ul Maqdisi a cikin Mukhtara, cewa wai annabi an ce Anas ya ce ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta bitakbiri fa sabaqat rukbatahu yadayhi. Na ga manzon Allah ya fadi da kabbara sai na ga gwiwarsa ta riga hannayensa. Wannan shi ma hadisi ne da'ifi, saboda Al-Ala ibn Isma'ila yayi tafarudi da wannan riwaya, kuma Alau dan Isma'ila malamai sun ce ainihin wato majhuli ne. Baya ga wannan sai riwaya Abu Huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada bada'a bi rukbatayhi qabla yadayhi. Shi kuma wannan Imam Tawawi ya fitar da shi ainihin wato da isnadi wanda yake shi ma mai rauri ne kwarai, saboda a cikin isnadi akwai Abdullah ibn Sa'id al-Maqburi. Malamai sun ce da'if al-hadith, gaba ɗaya malamai sun ainihin wartake shi. Ibn Hajar a cikin Taqrib ya ce matrukul hadith. Baya da ya gama waɗannan maganganu sai ya ce wa qad ta'assafa ibn al-Qayyim rahimahullah fi hadha al-mawdi'i kaseera. Yace ibn al-Qayyim yayi ainihin wato ta'assufi, ya karkace, yayi ya ba kanshi wahala a cikin wannan wuri, Allah ya gafarta mishi. Fa hawala tarjiha hadhihi al-ahadisa, ya kokarin ya rinjaye da waɗannan hadisai, hadhihi al-ahadisi ala hadith ibn Umar, akan hadisi Abdullahi dan Umar. Wa atala fi dhalika jiddan, ya tsawaita kwarai game da wannan zance. Qadara thalathi safahatin, kusan shafi uku, min kitabihi az-zad, a cikin Zadul Ma'ad. Wa qadaratu alayhi fi ta'liqatul jihad raddan mushaban, yace na mai mishi da martani mai yawa a cikin at-ta'liqatul jihad wancan da ya bata. Wa naqatul wujuha allati tamassaka biha fi zalika wajhan wajhan, akwai fuskokin da ya gina mun karanta guda biyu cewa saboda kaza saboda kaza, shine malai yake cewa nayi warware su daya bayan daya. Wa irad zalika yatulu, kawo su anan zai tsayi. Fa alayka bil kitabil madhkuri, ko ma ka nemi wancan littafin. Fa innahu fihi taqiqatun qallama taraha fi kitabin, yace littafin nan akwai ta hakika da ba za ka ganin su ba sai yan kadan a cikin wasu littafai. Wallahu almusta'an, Allah shine abin neman taimako. Da zama kun ji wannan maganganu kawai rairaya ne daga cikin wannan littafi na Aslu Sifatus Sala game da ainihin waɗannan maganganu na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Za mu ƙara komawa ga waɗannan littafai bayan mun dan ƙara gaba akan ainihin maganganun da yake. Allah ya sa mu dace. To sai yake cewa as-salis, daga cikin wujuhudin da aka ce an riga an mai mishi da martani akai, sai ce annahu law kana kama qaluhu, da a ce abin kamar yadda suka faɗa haka yake, laqala, to da annabi sai ya ce falyabruk kama yabrukul ba'ir, da ba zai ce falaya buruk ba da sai ya ce mutun ya fada irin na rakumi wa inna awwala ma ya musul arda min al-ba'iri yadahu yace abinda da yake fara taba kasa daga jikin rakumi shine kafafun gaba wasirul mas'alati anna man ta'ammala burukal ba'ir yace sirrin bayanin shine duk wanda ya tsaya ya kalli yanda rakumi ke faduwa wa alima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an burukin ka burukil ba'ir kuma ya san cewa annabi ya hana ainihin wato yin ainihin faduwa zuwa ga sujuda irin na rakumi alima anna hadisa wa'il ibn hujrin huwa as-sawab mutumin da dai haka zai gane cewa hadisin wa'il dan hujr wai shine daidai wallahu a'lam mun ji ba daidai bane ko sai ya ci gaba da ta'assufin da malam yake ishara yace wa kana ya kauli yace a cikin zuciyata a cikin kwakwalwata ina jin cewa ka ji abin da ya kama hujja wa kana ya kauli anna hadisa abi hurairata kama zakarna mimman qalaba ala ba'di riwati matnuhu wa asluhu yace ni ina ji a jikina cewa wani wata zuciya na gaya min cewa hadisin abu hurairan nan yana daga cikin abubuwan da suka rikicewa masu riwaya wala allahu yace hala wata kila abinda ke cikin hadisin wal yada rukubatayhi qabla yadayhi hala haka yake cikin riwaya kaman qalaba ala ba'dihim hadis ibn umar kaga yayi iddai wani abu wanda babu dalili akan shi baka iddai ga thiqat amintattun masu riwaya kaman na musu kashin kaji irin wannan cewa kana tunanin a cikin hadisin akwai qalb cewa ya kamata ne mai riwayan ya ce wal yada rukubatayhi qabla yadayhi sai ya je ya ce wal yada yadayhi qabla rukubatayhi to irin wannan yana tabbata ne kawai inda malamin da zai faɗi wannan magana ya iya samun dama ya jam'u turuq ya da hanyoyin hadisin ya kuma makarantar da hadisin ya fito ita ce makarantar Abu Huraira ya bi ɗaliban Abu Huraira da suka ruwaito waɗannan ainihin riwayoyi ya hahada su in ya samu irin wannan sabanin to sai ya fara bibiyan mazajen da suka yi wannan sabanin a ga wane ne a cikin su yake da wata matsala ta wajen hadda ko ikhtilafi ko wahami ko ainihin gafala wacce ta fara sa a fara shinshinan to daga gare shi ba kuskuren nan ya faru amma duk babu wannan ba a yi wannan filwork din ba ba kuma a yi ainihin ba a samu wannan sabanin a makarantar ibnu Abu Huraira ba kaga wannan iddai ne arin anid dalil wannan da'awa ce wata take ta kubuta daga duk wani dalili babu dalili akan ta dan haka kai tsaye ba za a karbe ta ba jama'a Allah ya gafarta mishi kamar yadda muke ta fara wannan abun jama'a shine ka'idan manhajin salafiyya game da kafa hujja da kuma dauko maganganun malamai mu ɗan salafiyya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai muke bi 100 bisa 100 wanda duk abin da ya faɗa in da ya tabbata daga gare shi to sallamawa kawai muke mai aiki in wanda aka ce aikata ne mu aikata iya iyawar mu wanda aka ce a bari ne mu bari gaba daya kaman da yace ma amartukum bihi fatu minhu masata'tu wa ma nahaytukum anhu fantahu wannan shine manhajin salafiyya mai kakke wanda babu guluyi a cikin shi babu takfiri ba salafi baya girmama zantukan mazaje akan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rajjaha maganganun malamai wanda za su ci karo da magana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imamu ainihin ibn abul izz yake faɗa yace kar ma a ce maganar manzon Allah ta saba da maganar wani yace kar ma a faɗa haka su maganganun za a ce sun saba na manzon Allah su ne za a ce suna da rikici su ne za a murda su ne za a yi watsi da su ba na annabi ba sallallahu alaihi wasallam dan haka shi za ka ji gashi ibn al-qayyim littafin shi muke karantawa kullum muna mishi addu'a muna celebrating din cewa babu shakka yayi ma addini aiki amma waɗannan maganganun da yayi ba haka suke ba a ilmance mun ji daga malamai ba za a karbe su ba daga gare shi ba za a kyare shi akan fadin su ba kuma ba za a daina ganin girman shi ba wannan ba zai sa a ce ashe ma bai ma da ilimi ba a'a yana nan a matsayin malami limami a cikin addini masani kuma wanda yayi ma addinin musuluncin hidima inma wannan kurakurai ne suka faru gare shi kamar yadda suke faruwa ga duk wani dan adam duk wani dan adam matsayin shi nan mai magana a cikin wani ilimi na addini ne ko ba na addini ba, babu shakka an aka bibi maganganunsa za a samu wani abu wanda yake ya zama kuskure ne. Tayi san da yake fadan shi ilimin sa bai kai nan ba, tayi daga baya aka gano abin cewa ba daidai bane, tayi ma yana sane, ana iya samun ganganci ko kuskure ko mantuwa ko rafkannuwa ko duk wani abu daga cikin abubuwan da suke iya dibar dan adam ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi. Wannan ita ce aqidar mu, ita ce aqidar salafiya, ita ce aqidar ahlus sunna. Duk wanda yake son manhajin gaskiya akan haka ya kamata ya rayu ko ya gudana. Wannan ba zagi bane jama'a, ba batanci bane gare shi, kokarin gyara shari'a ne, kokarin haƙƙake abin da yake shine gaskiya. Ina fata mun gane wannan. Yace kaman qalaba ala ba'dihim hadis ibn umar inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum. Yace kamar yadda aka samu cewa akwai wani hadisi na ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka ba da labari daga Abdullahi dan Umar, yace annabi ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilailin, lalle bilal yana yin kiran sallah ne cikin dare, fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum, har sai dan gidan ummi maktum wannan makaho ya kira sallah. Faqala, sai wani mai riwaya ya ce ibn maktum yu'adhdhinu bilayl, ibn ummi maktum yu'adhdhinu bilayl, wani mai riwaya ya ce dan gidan ummi maktum yana yin kiran sallah ne da dare, fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilal, ku ci ku sha har sai bilalu yayi ainihin wato a kira sallah. To wannan magana da ya kawo ita ma kanta akwai wata kulli a cikin ta jama'a, saboda wannan riwayar da ya kawo idan ka koma cikin Fathul Bari, gashi a cikin Fathul Bari mujalladi na biyu, domin hadisin da duka riwayoyin nan guda biyu yana cikin Sahih Bukhari da riwayar cewa inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin, da riwaya shahararri ya cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin, duka suna cikin Sahih Bukhari. Daga ga kokarin iddayin cewa wannan maqlubi ne kawai saboda ya saba abinda ya shahara, shi ma yana da matsala. Da haka idan ka koma a cikin Fathul Bari mujallad na biyu, gashi a cikin shafi na 135 Ibn Hajar yayi maganganu akan hadisin masu tsayi, amma za mu karanta wasu ƴan kaɗan ne kawai da yace. Qauluhu da yake cewa inna ibn ummi maktumin yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilalin, qala ashikaka qala wal shu'bata fi isnadun akhara fa innahu rawahu aidan an khubayb ibn abd alrahman an ammatihi unaysa fa dhakara ala shakki. Gashi nan yayi ta wadannan maganganun, sai yake cewa wadda ibn abd albarr wa jama'atun min al-a'immati bi annahu maqlubun wa anna as-sawaba hadithul babi. Yace wasu daga cikin malamai ibn abd albarr da wasu limamai sun yi iddia'in cewa wannan hadisi maqlubi ne, wanda ke wannan babun, babun da ke magana akan babul azani ba'dal fajri, na shi cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin suka ce shine daidai. Wa kad kuntu amilu ila hadha, ibn hajar yace ni ma na kasance da irin wannan magana gare ta nake karkata, ila an ra'aytu alhadith fi sahih ibn khuzaima, hasir na sake ganin hadisin a littafin ibn khuzaima sahih din sa, min tariqaini, ta hanyoyi guda biyu, akhiraini daban waɗanda ba wannan ba, ana Aisha, daga Aisha wa fi ba'di alfadhihi ma yub'idu wuqu'a alwahmu fihi, a cikin wasu hanyoyin akwai abin da ke nuna yana nisanta yuwar a ce wahami ne, wa huwa qauluhu, da yace idza azana amru fa innahu dariul basri fala yughrannakum, yace idan amru dan gidan ummu maktumin din kenan in ya kira sallah to baya gani, makaho ne, kar ku damu. Wa idza azana bilalun fala yat'aman ahadu, idan ko bilal ya kira sallah kar wanda ya ci abinci. Wa akhrajahu ahmad, kaga yanzu wannan ya tabbatar da lalle magana haka take kenan, kuma ingantacciya ce. Annabi ya ce idan ibnu ummi maktumin ya kira sallah kar ku damu, makaho ne, bai san ko asbata yayi ba ko bata yi ba, amma in dai bilal ya kira to kar wanda ya ci abinci, kamar kenan bilal ne yake kira bayan alfajiri yake to kenan, yayin da a wancan kuma bilal ne yake kira da farko. Sai malam ibnu hajar yake cewa da ina karkata akan cewa wannan maqlubi ne, amma daga baya da naga waɗannan riwayoyi sai na fara ja da baya daga wannan zancen to kaga shine magana da muke sai an hada hanyoyin hadisi dan za a tantance menene a ciki ba kawai ka dauki hadisi koya daya ka kyale sauran kai watsi da suka ce to inda na rike wannan wannan manhaji ne na yan bid'a sune suke yagan wani bangare ma kawai sai su bar sauran ina fata mun gane wannan sai yace waja'a an aisha aidan annaha kanat tunkiru hadith ibn umar wa taqulu innahu galat kuma daga aisha tana inkarin wannan riwaya ta abdullahi dan umar da yake cewa inna bilalan yu'adhdhu bilalin tana cewa kuskure akhraj zalika al-bayhaqi min tariq darawardi an hisham an abihi anha fa dhakara al-haditha wa zada ya ambaci qalat aisha wa kana bilalun yabsuru al-fajra shi bilal ya kasance yana ganin al-fajr qala wa kanat aisha taqulu غلط ابن عمر انتهى تسيتي وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله يعني ده حديثان سيئن انغانتا دكا قراجو ده وانده كتوا ابن ام مكتومي شيكي كرا دا اسبا ده وانده كتوا بلال شيكي كرا دا اسبا تسيئن انغانتا تو يضاي احد اسو سيتي انه يحتمل ان يكون الاذان كان نوبا بين بلال وابن ام مكتومي za iya cewa suna yin exchanging ne wani wasu lokuta kullun bilal na kira da farko ibn ummi maktum ya kira na biyu in an kwana biyu maybe a ce mako ko wata sai kuma a juya sai ladanin kiran sallah na biyu ya koma yin kiran sallah na daya ladanin kiran sallah na daya ya koma na biyu to kaga a san da wannan yake shine ladanin kiran sallah na daya in ya kira a ranar za a ci gaba da cin abinci ran da ya koma ladani na biyu in ya kira za a daina cin abinci to kenan annabi ya faɗa ne sanda bilal ke kira na biyu yace ku ci ku sha har bilal ya kira sanda kuma bilal ke kira na farko yace ku ci ku sha in kun ji kiran bilal kar ku ci abinci kar ku ci abinci amma in kun ji kiran ibn umma kutumin fala yata amanna ahadukum fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuallimu an-nasa an al-adhan al-awwal minhumma لا يحرم على الصائم شيئا ولا يدل على دخول وقت الصلاه بخلاف الثاني yace manzo Allah yana karantar da mutane ne lokacin da za a ci abinci ga mai azumi da lokacin da kuma za a yi sallah wanda zama bin hibana bizalika wa lam yubdihi ihtimala yace ibnu hibana ya tabbatar da wannan magana bai kawo wani ihtimali akai ba wa ankara zalika alaihi ad-diya' wa ghayruhu ad-diya' al-maqdisi shi kuma yayi musun wannan shi da waninsa وقيل وسكم سنتي لم يكن نوبا وانما كانت لهما حالتان باوي سنا دا نوبا بني باوي سنا اكستند لوكاتي بني اما سنا دا ينيي ني ايري بيو مختلفتان ما سابين دا جونا فان بلالا كان من اول ما شرع الاذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى تطلع الفجر يتي دا بلالو فاركون دا اكا فارا كيران صلاه شيكي كيران صلاه كوما قيا داي كاو يكي يما اسبا sai al-fajr ya keto sannan yake yin shi to a lokacin ne ake cewa in an ji kiran sallar shi kada a ci abinci saboda al-fajr ya keto sannan yake kira wa ala zalika tumal riwayatu urwa an imra'atin min bani an-najjar qalat kana bilalun yajlisu ala baiti wa huwa ala baitin fil madina fa idha ra al-fajr tamatta'a thumma azzana tace bilal ya kasance yakan zo ya zauna a saman gidana gidan nawa kuma shi fi kowane gida tsawo a madina yayi ta kallon gabas da ranar al-fajr ya keto sai ya mike sai ya kira sallah ina fata mun gane wannan akhrajahu abu dawud wa isnaduhu hasan haka yayi ta kawo maganganun to kaga misalin ma da yake yi ba daidai bane kenan misalin da yayi da wannan matsayin hadisi makalubi Allah ya gafarta mishi wato dole mu ba ibnu qayyim uzuri jama'a duk da babban malami ne kuma ji aikin da yayi ba kankanin aiki bane aiki ne shamikh amma fa jama'a yana halin tafiya ne ba shi da kuɗi dan haka yace zai takaita magana dan a cikin guzurinsa zai sai takarda sanan yana nesa da iyalansa da ƴaƴan shi da matan shi da ƴan uwan shi da almajiran shi ma'ana baya cikin ulfa kenan yana cikin gurba matafi sanan kuma ba shi tare da littafi ko kwaya daya yana ga kwatanta a ce kai ne zaka yi rubutu ba jarabawa bace kuma amma kuma babu littafi da ka zaka yi zai wuya in zaka iya rubuta shafi daya irin wannan shafi daya na rantsi da Allah zai wuya ba kowa ne zai iya ba wani ma na da digiri akan wannan field din nashi amma an ce rubuta duk kwafi kwafi zai duk ba haka muke yi da yanzu to shi ko yayi da ka sai aka same shi da wasu ƴan auham waɗanda kurakurai ne sun nitse a cikin kogin kyawawan ayyukansa insha Allah daka dole mu dinga bashi ainihin uzuri muna ainihin nima masa gafara da cewa Allah ya gafarta mishi ku kaga duk abin da zamu faɗa da galtare muke kwafo shi ba wata magana kwaya ɗaya da muka haddace sai mun ce wani ne yace gashi a ciki amma shi duk waɗannan maganganun da duka ihalar da yake yi ga littafai da ka yake yin su kamar yadda faɗa muku kwanaki in aka ce duk matsalar da ya faɗa sai an kawo littafin da take to hala kafin a gama ƙarshen karatun sai an zo da littafi guda 1,000 ma'ana sai an littafai ba iyaka kenan shine ma'anan 1,000 ba wai 1,000 keke da keke ba saboda kusan kowace magana tana da irin wannan ko dai dunkulalliya ce ko tana buƙatar wani tafsir ko tana buƙatar wani ƙarin nazari a wani tafi ko kuma tana buƙatar ta'kidi duk maganganun da yake haka suke suna buƙatar wani cin diddige ko ƙarin bayani ko ƙarin ainihin sakin lamba da sauransu amma wasun kawai sai mu haƙura haka mu wuce su wasun kuma ire-iren waɗannan waɗanda tabbas suna da matsalar da ba zai yiwu a kyale ta ba to su ne dole mukan tsaya gwargwadon abinda Allah ya sanar she mu gwargwadon abinda malamai suka karantar da mu gwargwadon abinda hannunmu ya kai gare shi na littafai sai mu bayyana daga malamai sa'annin shi ina ƙara faɗan wannan jama'a ba mu ne muke wa Ibnul Qayyim raddi ba ba mu kai mu mishi wannan raddin ba amma malamai ne waɗanda suke sa'annin shi ne a ilimi sa'annin shi ne a sanin waɗannan ainihin abubuwa su suka ce ba daidai ba ne abin da yi da haka daga gare su muke ɗaukowa Allah ya gafarta musu gaba ɗaya wannan misalin da ya buga ka ji shi ma matsalar shi da kuma kaman kalaba ala ba'dihim hadithu la yazalu yulqa finnari ba za a gushe ba ana gurga kafirai a cikin wuta Allah ya tsare mu fataqulu ta dinga cewa hal min mazidin shin ko akwai ƙari ya Allah ila an kala har zuwa inda yake cewa wa ammal jannatu ita ko aljanna fayunshi'u Allahu laha khalqan yuskinuhum iyaha idan Allah ya gama shigar da mutane ƴan aljanna cikin aljanna Allah ubangiji ka samu a ciki manzo Allah ya ce sai ya zama aljanna tayi yawa tayi wa mutane yawa sai Allah ya halicci wasu halittu na musamman sai su ma a zuba su kai a cikin aljanna a cike gurbi da su ita kuma wuta ai ta zuba mutane har sai ta ce a ta zuba kafirai sai tana cewa a ƙara a ƙara manzo Allah ya ce ba za ta ƙoshi ba sai Allah ya ɗauki ƙafar shi ya saka a ciki lokacin da ta ce ya isa haka ya isa haka wannan hadisi ne a cikin Sahih Bukhari da Sahih Tafai hadisi ne ingantacce ƴan bid'a ba su san zan irin wannan karatun yanzu da zaran ba ash'ari ya ji wannan zai ji tsiga jikin shi ta tashi zai ce an yi tajsimi to annabi ne da ya faɗa alayhi salatu wassalam idan ka jeho wata magana mu dukawa kawai zamu na ba ta mun gane wannan jama'a to sai yace wannan hadisin ya rikice wa wasu fa qala wasu suka ce wa amman naru fayunshi'u Allahu laha khalqan yuskinuhum iyaha ita ma wuta maimakon ita aljanna sai suka ce ita kuma wuta Allah zai halicci wasu halittu ya zuba su a cikin wuta don su cika ta maimakon aljanna da aka ce wannan shine inqilabin da ya faru hatta ra'aytu Abubakar ibn Abi Shayba qadra wa kadhalika yace na ma ga Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito shi ainihin da wannan lafazin to wannan riwaya ita ma take ainihin wato maqlubiyar har ila yau zaka ga Imam al-Bukhari ya tada ita da wannan kalbin nata eh sai dai malamai babu shakka sun yi magana akan cewa akwai matsala game da wannan ainihin lafazin wallahu ta'ala a'lam irin waɗannan abubuwa na lahira ba a ganganci wajen sa baki a cikin su yace wa kadhalika qala ibn abi shayba haddathana muhammad ibn fudail an abdullah ibn sa'id an jaddihi an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah yace idza sajada ahadukum falyabda bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruk kabrukil fahl idan dayan ku ya ainihin wato yi sallah idan ya zo sajada ya fara sanya gwiwarsa a ƙasa kafin hannayensa kar ya sake ya fadi irin faduwar raƙumi wannan hadisin da'ifi ne yana so ya hujja da shi akan tabbatar da za'aminsa cewa wancan hadisi akwai takalibi kaga a cikin shi aka ce ya fara da gwiwa kafin hannu kar ya fadi irin faduwan bujimi shine abin da Ibn Qayyim yake ta kokarin ya ainihin wato promoting ya ainihin goyi baya cewa in dai an ce kada a irin raƙuni to sai dai a fara da gwiwa ko kuma in dai an ce a fara da hannu to sai dai a ce irin raƙuni shine yake so ya tabbatar da yana da hadisin da ke goyen bayan cewa annabi wai ya ce ne kada a yi irin na raƙumi amma a fara da gwiwa to sai fara da wani hadisi mai rauni wanda ainihin wato a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna Abdullah ibn Sa'id al-Maqburi gashi nan ka ganshi Abdullah dan Sa'id al-Maqburi malamai sun ce matruki ne abun watsi ne ba an san riwayar sa warawahu al-Asramu fi sunanihi aidan an Abi Bakr qala kazalika irin wannan shi ma da'ifi ne وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك الرويته دغ ابو هريره وانا ابو دكي غزغتا wannan ويوافق حديث وائل بن حجر wanda yake dacewa da hadisin wail dan hujar قال ابن ابي داوود حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل هو محمد عن عبد الله بن سعيد كدجي wanda mutumni Abdullah ibn Sa'id an jaddihi an abi hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أبد بدأ بركبتيه قبل يديه شو أوي من ذا الله إنذي سجود أنا فارا ودى قوى كفهن تو كازم متمن دكت كندي وانت إسناد شيني أنا ده كشما دي إرن سدا وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد أن أبيه قال كنا ندأ اليدين قبل ركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين يتي من كسن تي منا سن يحنى يمو kafin gwiwoyinmu sai aka ce mu dinga sanya gwiwoyi kafin hannaye kaman an yi nasku kenan wa ala hadha yace ka wannan shi ma da'ifi ne jama'a da'ifi ne kamar yadda malamai suka fara cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Isma'ilu dan Yahya dan Salama shi ma maturuki ne malamai sun yi watsi da shi sai yace wa ala hadha fa inna hadith fa in kana hadithu abi hurairata mahfuzan fa innahu mansukh imma wancan hadisin na Abu Huraira cewa manzo Allah yace a sanya kafa a hannu kafin kafa imma ya inganta yace to an share shi to sharewa me ya share shi wannan mai raunin ba zai share shi ba wa hadhihi tariqatu sahibul mughni wa ghairihi walakin lil hadisi illatani yace kaga wannan shine abinda mai mughni ibnu qudamata ya dauka yayi kenan shi da wanin sa amma hadisin ma bai ma inganta ba ya da illoli guda biyu hadisin da yake so yace ya zo da tabbatar da hannu kafin gwiwa amma an canza an ce gwiwa kafin hannu kaga kaman hujja ce a wajen shi ko sai kuma shi da kanshi yace amma hadisin yana da illa har guda biyu ihdahuma annahu min riwayati Yahya ibn Salamata ibn Kuhayl wa laysa mimman yuhtaj bihi kamar yadda muka ambata riwayan Yahya ne dan Salama dan Kuhayl ba hujja da shi qala an-nasa'i matrukun wa qala ibn Hibban munkar al-hadith jiddan la yuhtaj bihi hada banda malai suka fada kan shi abun kyama hadisi ne kwarai ba hujja da shi wa qala ibn Ma'in laysa bi shay'in Yahya dan Ma'in yace ba bakin komai yake ba asaniya illa tabiu anna al-mahfuz min riwayati Mus'ab ibn Sa'd an abihi hadha innama huwa qissatu tatbiq abunda aka kiyaye daga riwayar Mus'ab dan Sa'ad daga baban shi dinnan wato Sa'ad wanda yake shine tabi'in wannan hadisi cewa wannan hadisin ya zo ne da qissan at-tatbiq shine sanya hannaye a tsakankanin gwiwoyi maimakon sanya su a kama gwiwa wajen ruku'u kamar da aka bayani a makon da ya gabata wa qaulu Sa'd kunna nasna'u kaza fa'umirna an nada'a aidina 'ala rukabi yace mun kasance muna sanya hannaye mu tsakankanin gwiwoyin mu sai aka umurce mu da mu dinga sa hannayen mu muna kama gwiwa muna kama ainihin wato gwiwan mu wa amma qaulu sahibul mughni an abi sa'idin qala kunna nada'u yadaini qabla rukubataini fa'umirna an nada'a rukubataini qabla yadaini fa hadha wallahu a'lam wahamun fil ismi yace wannan maganar da mai mughni ibn qudama ya kawo yace daga abu sa'idin mai kon daga sa'ad daga ainihin sa'ad yace wannan da aka ce a hadisin muna sanya hannaye akan gwiwa kafin gwiwa sai aka ce mu dinga sanya gwiwa kafin hannaye yace ina ganin wannan ma kamar akwai kuskure a cikin suna wa inna ma huwa an sa'ad ina ganin kamar yadda yake ne anan cewa daga sa'ad wa huwa aidan wahamun fil matni kama taqaddama sannan a cikin matnin akwai wahami kamar yadda kaji wa inna ma huwa fi qisat tadbiq wallahu a'la kaji dai gaba ɗaya ma anan kamar ka ce ya ainihin shiga ittirabi game da me yake so ya kare wa amma hadisi abu hurairah al-mutaqaddim faqad a'allahu al-bukhari wa at-tirmidhi wa ad-darqutni wa qala al-bukhari muhammad ibn abdullah ibn hasan la yutaba alayhi wa qala la adri asmi'a min abi az-zinadi am la yace to shi ko asalin hadisin da ake rikici akan shi din na abu hurairah bukhari ya illanta shi tirmidhi ma haka darqutni ma haka bukhari ya ce wanda ke cikin hadisi mai suna muhammad dan abdullah dan hasan ya ce ba a bin shi akan wannan hadisi ba a raka shi a kai ba zara kudani kuma ya ce wa qala bukhari ya ce ni ban san ko ya ji daga abu zinadi ko bai ji ba to wannan magana dukanta akwai khabt da labd akwai ainihin wato shara da tarkace a cikinta farko dai muhammad dan abdullah dan hasan shine muhammad dan abdullah dan hasan dan hasan dan aliyu dan abu talib wanda aka sani da suna an-nafs az-zakiyya wanda ɗaya ne daga cikin jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko kuma a ce an kashe shi a shekara ta 145 da yadda abun ya faru shine lokacin da Banu Umayya daularsa ta kusa kaiwa karke suka shiga cikin rudani din nan sai Banu Hashim suka hada a Madina suka zabi wannan mutumin a sarrance a matsayin halifa kuma duk aka mishi mubaya wani abun mamaki daga cikin da suka mishi mubaya hadda Abu Ja'far al-Mansur da dan uwan shi Saffahu to bayan ɗan shekaru sai da Banu Umayya ta fadi sai kuma ku Banu Abbas kuka kafa ta ku sabuwar daula kuka manta da waccan daula da kuka kokarin initiative ɗinta ta Banu Hashim gaba daya to wannan mutumin sai ya ki musu mubaya har zuwa Saffahu ya rasu sai kai Abu Ja'far al-Mansur da ya hau khalifa sai ya neme shi da gwai mubaya sai ya ki ya gudu ya buya Abu Ja'far yasa da aka kama ƴan uwan shi da iyayen shi da ƴaƴan shi da matan shi da dangin shi aka kama wajen mutum 50 akai garkuwa da su akan dan ya bayyana kanshi da shi da ɗan uwan shi suka ki bayyana kansu malaman tarihi sun ce akwai lokacin da Arijiya ya buya ana ta neman shi duk Madina ba gan shi ba har aka kama wannan mutane gaba da aka tafi da su Baghdad aka ce aka je aka musu daki ba kofa ba windo haka suka zauna ciki har suka mutu ya zama kabarin su duk malaman tarihi sun ba da wannan labarin daga baya shine sai ya fito kawai yayi da awai shi ma halifa ne mutanen Madina kuma suka mishi mubaya da fatawar Imam Malik yana cikin tarihi jama'a Imam Malik ba da fatawa cewa aka tambaye shi ko yanda a mishi mubaya bayan ga wani limami sai ya ce ai kuna da mubaya a shi a wuyan ku kafin wancan limamin kafin Abu Ja'far Mansur kuna da mubaya a wuyan ku game da shi